أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasin mu na fiqh ala mazhabi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafin na matanun risala ko na Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai kasance darasi na biyu insha Allah a cikin wannan littafin a yau muna ranan alhamis bi ga watan rabi'il awwal bi ga watan jumadal ula ko ko dai ne bi ne ko shekara 1447 hijriya wanda shine 23 ga watan October 2025 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa daga makatar da fadan gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba darasin da ya gabata mun fara wannan littafin satin da ya gabata ko mun yi muqaddima wannan wato ta'riful mu'allif sannan mun yi goto muqaddima ta malam sannan yau insha Allah cikin iko ubangiji zan mu tashi babin farko wanda malam yayi shi a cikin littafin nan ka babin tamhidi na wannan littafin wanda wannan babi na farko kamar yanda bayani ya gabata shine tsantsan babi wanda yake bayani kan tsantsan akida babi da yake bayani kan tsantsan gora akida a cikin shi wanda da yawa daga cikin malaman akida suna karanta babin nan a matsayin babi na akida suke kiran shi da sunan muqaddimatur risala an gane ko muqaddimatur risala ibn Abi Zaid al-Qayrawani zaka samu tsantsan akida a cikin shi kamar yanda bayani ya gabata shine sai an maida hankali a cikin wannan babin magana ta gaba shine wannan aqidar da ke da kai cikin shi idan aka ce za a tittira ta ayi ta tardiyan taryan to za a dauki lokaci da yawa za a yi rubuce-rubuce da yawa ba a yi da sashi ba saboda ya hada bayanai shamil wa kamil wanda ya shahi aqida shine ai zaka gani masu sharhin risala suna cewa risala ta hada abu guda biyu wanda shine asalin usuli guda biyu asalin i'tiqadi da asalin ibada an gane ko ka samu asalin i'tiqadi na aqida sannan ibada ka ta karbuto ta hada shi shine shinhude sannan ita kuma lubbin ibada jarin ibadanka mun gane ko to wannan shine babin insha Allah yau zan mu fara shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana ga makatar da fadan abin da yake shine daidai da aiki da shi kuma ya mana ga makatar da fahimtar wannan aqida ka san malamai suka ce babin aqida idan ana yin shi in baka maido hankalinka wuri ɗaya ba yanzu zaka ga ka huta daga rizo an gane ko sirtu inda mun baka da rezon amma in kana da rezo kuma ka maido hankalinka wuri daya to zaka fahimci akida tsantsa akida duk wani ɗanburin kadon iska ba su yi isa ba su yi wasa da kai bangaren akida an gane ko zaka ga cewa in ana san a zo a taba ka ayi wasa da kai to ta akida ake bullo mamtu to kai kuma in kai ci sa'a baka kwankwada akida ba hannun ahli sunna wal jamaa sai ya kasance an yi wasan kura da kai to muna fata Allah fahimtar da mu islan akida sannan kuma in ya kasance baka fahimci akida ba duk ibadar da zakai tana da matsala saboda sai ka fahimci akida ka kudirce sannan ibadar ta samu shiga mun gane ko wannan kenan qala al musannif rahimahullahu ta'ala malam Allah ya shigan shi yake cewa babun wannan babi ne ma tantiqu bihil alsina wanda babin zai yi bayanin abin da halshe menene jami'in halshe halissa ko halsoshi a to halsoshi ko halshina yawa halshina shine daidai babin da halsina za su yi furci da shi an gane ko wa ta'taqiduhu al'aqida zukata su kudirce abin arai min wajibi umuri diyanati wanda yake wajibi daga al'amura na addini an gane ko wannan babin zai ma bayanin duk abin da halshen kai kamata ya furta abin da zuciyar kai kamata ta rike wanda wajibi ne a addinin ka sai ya tabbata da addinin ka sannan addinin ka yake salim wa salim tsaftatacce ingantacce lahiyayye mun gane ko malam yace hada kenan wannan babin shine yake ma bayani kuma shine babin da malam ya fara da sunan babi na shuhuda kuma zan ka ga wannan shine babi daman shi i'tiqadi mas'ala ta menene ta addini ta kaskashi bi mas'ala ta addini in ka lura gaba dai mas'ala ta addini ta kaskashi bi mas'ala ilmiya i'tiqadiya mas'ala ce wanda zaka sani kuma ka kudirce ta shine ma zai baka akse ka shiga ka cikin gaskiyar addini an gane ko dai yanzu in zaka fara musulunci ai da ita zaka fara sannan bayan ita sai mas'ala amaliya mas'ala aikin da zaka yi na ka samu ka samu lasisi a cikin addini ita wannan ta baka akse ta buɗa ma kofar shiga addini mas'ala ta farko ita kuma mas'ala ta biyu ita ce zata yi da zamnar da kai a addini ita ce ta aiki an gane ko kuma duka wannan mas'alolin guda biyu dole kai bawa sai ka rike su iya rikewa sannan su zamna sai malama yace ma wa min zalika al-imanu bil qalbi wan nutq bil lisan daga cikin wannan babin akwai imani da zuciya kai imani da zuciyarka ka fadi a halshenka menene zakai imani da zuciya ka fadi a halshenka shine la ilaha annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairu sai ka rike a imanin zuciyarka ka fadi a halshenka cewa shi Allah Allah shi kadai ne babu wani Allah tare da shi ka san ita wannan kalmar tauhid mutane da yawa mun fade ta mun kudirce ta amma bamu san ma'anar ta ba da yawa daga cikin jama'a zaka samu wai sun fadi kalmar tauhidi suna cewa su musulmai ne su mu'minai ne kuma ka same su da wasu i'tiqadat suna kudirce wasu abubuwa wanda mai tauhidi ba zai kudirce su ba kenan anan kai musulmi in kai yi su sai mu ce ma kafirawan Makka sun yi ka sanin wannan kalmai sun yi ka sani me yasa suka ki yarda da wannan kalmai me suke cewa aj'al al-ali hada ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab ya za a yi da allolin nan a ce menene Allah ɗaya ne dan sun san ma'anar kalmai sun san cewa in suka ce la ilaha illallah dole su watsa komi da komi su dawo kawai Allah to kai kuma yanzu zan ka gani mutane mutun ya ce la ilaha illallah yana la ilaha illallah kaza kaza ka zo ka same shi da guru ya daure a tsatso ala sabil misal an gane ko ka zo ka same shi da kaho kofar gidan shi menene kafi akwai wani malami da Allah ya ji kanshi abokin sa shek sai wallahi ka nemi gardede kuba crochet gardede ya hidi ka wannan abin da zaka wannan eh mana ka nemi crochet ka garda kan kama ya bismillah sai wannan kahin da zaka yi to ina ga kai bismillah kuma ka garda crochet ka duba ka gani to kace kana la ilaha illallah kuma kai imani wannan wai kuma su zai kare ka shine hadisi annabi yake cewa man allaka tanima ukila biha ko na'am kaga shirka ne mutlaqan in ka allaka kai shirka kazo kana neman wata sa'a ala sabilin misal kazo kana tamti kana kaza akwai wasu abubuwa mun riga da yawa daga cikin al'adunmu mun maida su su ne abin yanzu ka zo ka dalle zane can baya menene malumta sai kana dan duba kana kaza fi sabilillah ina la ilaha illallah to alhamdulillah yanzu karatu ya waddahe an gane ana cikin ganewa kuma Allah kara gadar da mu shine sai ka kudurce cewa babu abun mabauta da gaskiya shine la ilaha illallah sai kace la ma'budan bil haqqi illallah in kace la ma'budu illallah akwai ma'budat da yawa ne wasu suna bautan mi bauta suke rana wasu wata wasu shedan suke bauta ma ɗan wasu saniya ɗan menene ake ce musu from mason ko from mason ai su shedan ne suke bauta ma kungiyar nan wasu shanu wasu kaza wasu maciji kala kala sai ka ce la ma'budan bil haqqi illallah duk wannan khurafat ne kaje ka bauta kaje ka yi abin da za kai hayaniya ba abin da za su maka sai kai bauta Allah subhanahu wataala mun gane ko sannan a cikin menene a cikin bautar Allah sai ka kudurce babu hada shi da wani wai ka duba ka gani a cikin wannan irin wannan bayan nan kullum mutum zai karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aka dan so 17 a sallah haka ne ko wai aka samu cikin kwanakin bayan mas'alai isti'ana ta tada rikici har cikin wasu daga cikin malamai ko wasu daga masu kiran kansu malamai an ce ba a neman taimakon kowa sai Allah shikenan an shiga uku mun gane ko to Allah mana gafara to yana da kyau ka san duka wannan ka kudurce a ranka ka fadi a baki daga cikin wannan zaka ga shine asalin addini gabaɗaya kuma kan wannan din nan kan shi ne aka turo manzannai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara 13 yana kira kan haka la ilaha illallah ka qulu la ilaha illallah tuflihu kawai kace la ilaha illallah shikenan kai kasha la ilaha illallah muhammadur rasulullah duka annabawa akan kalmatut tauhid aka aika su wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha washtanibu at-taghut duka kowa mission din Allah da yake turo mission din manzanni da Allah yake turo manzanni kawai dan a tabbatar da ni la ilaha illallah kalmatut tauhid an gane ko sannan zaka gani a cikin Qur'ani ayoyin da suke nuna haka an gane ko yawa gare su kaga misali daga cikin ayoyin da zamu shanyo suratul baqara shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ku sani dai ubangijin ku ubangiji shine Allah daya daya wanda babu wani tare da shi babu wani Allah tare da shi shine arrahman mai cikakken wato rahma a nan duniya wanda ta shahi kowa da komi mai cikakken rahma a lahira wanda ta shahi mu'minai kadai an gane ko Ar-Rahman ita ce kyauta da Allah zai baka ta rahama ta nan duniya daga cikin tausayin Allah na rahama da duniya ta kai menene ba'uda fiffiken sabro da aikowar kawuri kowa bai bisha ba sai kaga rahama ubangiji a nan duniya ya ba kowa daga cikin rahama shi ce aka cicciro har dabba take tausayin bi danta ita kuma rahimiya ita kuma tana can ta mu ce insha Allah ranar tashin kiyama sai mun je insha Allah wanda hatta da kafirai yake tunanin wai zai samu in ga ana taraba ta to wannan kuma ta allaku ne da menene da mu'minai kadai Allah ma Allah ba mu ita an gane ko kenan ka gane babu abun mabauta da gaskiya sai Allah shine sannan daga cikin ayoyin da suke nuna haka shine fadar Allah subhanahu wataala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum haka zalika Allah yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ala lisani wannan ko zannun wa zannun iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan la ilaha illa ana fa'budun an gane ko fa'buduni wa aqimi salata li dhikri taha ko sannan idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun surat yasin zaka gani ayoyi da yawa sun zo akan wannan siga kenan ka gane shi kalmar tauhidi ita ce abu na farko wanda yake wajibi akan kowanne mutum an gane ko sannan wannan kalmar sai ta tsaya ta tabbata sannan aikin ka zai fara shiga an gane ko dole kowa ya tsaya ya tace kalmar tauhidin shi ya sanya take ka san ka rike a zuciya ka kudirce ka fadi a baki la ilaha illallah an gane ko sannan daga cikin abin da zaka rike kaida da la ilaha illallah sai kuma ka kudirce a cikin zuciyarka cewa la shabiha lahu Allah ubangiji baya da me me kama da shi tamkar shi wala nazira lahu bala yace ka sani cewa Allah baya da kini bai da kufu tsaran shi wala walada lahu Allah baya da da wala walida lahu Allah baya da ma'aifi wala sahibata lahu Allah baya da mata wala sharika lahu Allah baya da abokin tarayya kaga nan wasu abubuwa ne wanda Allah subhanahu wanda malai ya zano wanda Allah subhanahu wataala shi kadai yake banta da su baya da wannan sannan ka fahimta duk abin da zaka gana an kore shi daga Allah to in ka bincika akwai siffa ta na kasa a cikin shi mun gane ko saboda shi Allah a sifofin shi da sunayen shi babu na kasa ta'ala ya dokaka an gane ko misali da yace la shabiha lahu baya da kwatankwaci shine laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wala nadhira lahu kun bai da tamka bai da tsara kace wannan tsara Allah ne kalla ta'ala uluwan kabira bai yuwa ka samu tsaran Allah ko ka samu wani kwata babu wani abu da yake kama da Allah laysa kamithlihi shay'un babu wani abu tamkar na Allah an gane ko wa huwa as-sami'ul basir shi kuma Allah mai ji ne mai gani kaga anan Allah ya kore duk wata sifa da zaka nemo ka danganta da tashi sannan kuma ya tabbatar maka shi ji da gani zan mu zo kan bayanin shi da gani zan mu ga cewa wani irin shi ne wani irin gani ne daga sifofin nashi ka gani ko yace sannan lam yakul walam yakul lahu kufuwan ahad bai da tsara ko daya an gane ko bai da tsara bai da tamkar shi ko daya na'am na'am sannan yace ma wala walada lahu in kaji an ce mutun yana da da ai da ai huwa sifa ce ta nimi tana kasa kowa yana tunanin akwai lokacin da zai kasa iyan shi sun yi mi sun taso sai su kula da shi ai kaga sifa ce tana kasa an gane ko sannan duk wanda aka ce ai huwar shi aka yi sifa ce tana kasa ai bai iya yi makan shi ma wani abu kenan ai huwar shi aka yi an gane ko to Allah bai da da bai da me malam babba kullun yana mana darasin aqida sai malam ya ce mana kai tunani a ce ga dan Allah kai in ka taba shi ya kake gani na'am walillahi almasalul a'la walillahi almasalul a'la kai yanzu a ce ma dan shugaban kasa ma ka taba yau ka kwana lahiya ai kaga sai cikin kajo walillahi almasalul a'la to kace Allah yana da ta'ala uluwan kabira ai lokacin da suka ce wa qalu takhazar rahman walada sai Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda wannan abin da aka kawo sai Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada abin yayi girmama a sammai ta so ta tsatsage kasa ta zubo da ruwa kasa ta tsatsage duwatsu sun kusa su gangaro su watse ta tarwatse sun yi girman abin an da'ulir rahmani walada dan an ce Allah yana da da ai gobe kamaci baka ce Allah yana da da wanda ya san girman Allah su suka san girman Allah kaga ka duba yanda suka tunzura yanda suka tsorata yanda suka tada hankali an kira Allah yana da da kuma kaga Allah subhanahu wataala sai ya ce ma mattakhadha Allahu min waladin Allah ai bai rike da ba sannan Allah kuma yake cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ai Allah bai yiwa kace yana da da sai alhali kuma Allah bai da mata sifan neman mata shi ma sifa ce ta tawaya an gane ko sifa ce ta tawaya tana bukata a wurin wani kenan An gane ko? To Allah shi ya ishi kanshi ta kowane bangare, ta kowane share, ta ko'ina bayya buƙatar wani wanda yake buƙata a wurin shi. Shi ya wadaci kanshi. An gane ko? Amma kowa kuma yana da buƙata a wurin Allah. An gane ko? Kowa yana buƙata a wurin Allah, amma shi kuma Allah subhanahu wata'ala bayya buƙatar komai wurin kowa. Na'am. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala bai aifa ba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba a aihe shi ba, kuma sannan ka sani Allah bai da tamka, bai da tsara ko daya. An gane ko? Wannan kenan. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhaz sahibatan wala walada. Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka Ubangijin mu, ai bai rike mata ba, ko bai rike ba, bai rike da ba, bai da da, bai da mata. Kaga nan shine mala yace ma wala walada lahu wala walida lahu. An gane ko? Wala sahibata lahu wala sharika lahu. Bai da aboki a cikin mulkin shi, bai da abokin tarayya a cikin mulkin shi. Alladhi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Shi ne wanda ya halicci sammai, wanda yake da mulkin sammai da ƙasai, Allah bai da ɗa, kuma bai da aboki a cikin mulkin shi. Bare a ce in ya tashi yin wani abu sai an yi shawara. Mun gane ko? Walillahil masalul a'la. Misali, sai ka buɗe kanti, kai kaɗai, kuɗinka, zuwanka. In ka tashi watsa kantin, waye sai ma magana. Amma in kuna da tare da wani ha. Percentage ko ti percent gare shi baka iya dokar decision sai da shi. To Allah a cikin mulkin shi a ko ina bai da sharik, bai da wani abokin tarayya a mulkin shi. An gane ko? Zai yi abin da ya ga dama, lokacin da ya ga dama, ga wanda ya ga dama, inda ya ga dama, ba wanda ya isa ya ce mai me yasa. Wannan Allah kenan. An gane ko? Sannan ka sani Allah duk abin da ya yi baya jiran mi ƙarshen mi zai faru. Wala ya khafu uqubaha, Allah bai jin tsoro. A ce yana jira ko wani abu ya zo daga baya, ko a yi wani bita da kulli ko menene. An gane ko? To Allah baya jiran wannan. Allah shi ke da cikakken mulkin shi, bai tare da wani, babu wanda yake musharaka da shi a cikin mulkin shi daidai da kwayar zarra. Mun san kwayar zarra. Kwayar zarra kamar yanzu ana fasara ta da microscope ko? Wanda bai gani a loni sai ka sanya mashi microscope. To babu wanda yake da daidai da microbe a cikin mulkin Allah wanda yake musharaka da Allah. Babu shi. Mulkin shi a cike yake tab tab, babu wanda yake bukata. Ulidu alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharra fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirk. Ka sani babu wanda yake da kwayar zarra na daga cikin mulkin Allah, babu wanda yake musharaka Allah a cikin mulkin nan, kowa ne ne. Fir'adu wala fi sama'i, ka kira duk wanda kake so. Wannan kenan, Allah subhanahu wata'ala shi ke da cikakken mulkin shi. A nan, kaga Allah subhanahu wata'ala misali da yake maida masu lam yalid wa lam yulad mattakhadha Allahu min waladin. Nan ai ana yi masu wane ne? Yahudawa da Nasarawa raddi ne da kafirawan Makka. Yahudawa suka ce me? Suka ce Uzairu ibnullah. Suka ce ai Uzairu dan Allah ne. Nasara suka ce Masihu ibnullah. Karshe kuma suka ce nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Su kuma can kawrawa Makka suka ce menene? Ai mala'iku dan Allah ne mata. To Allah sai mai sarrafa nan. Sai sani Allah ba ya tsarkaka daga duk wannan sifatu din da suke raba ma Allah subhanahu wataala. Ta'ala uluwan kabira. Allah ya daukaka. An gane ko? Sai mallan ya ci gaba da ce ma laysa li awwaliyatihi ibtida'un. Farko na Allah baya da farko. An gane ko? Ka nemi farko, Allah baya da farko. Wala li akhiriyatihi inqida'un. Karshe na Allah baya da karshe. Wala yablughu kunuh sifatihi alwasifuna. Duk masu kamanta sifofin ba za su iya kididdige ba sifar Allah su kwatamta maka sifar Allah masu tunani a cikin sifati. Ba sa iya kididdige ma ba. Wala yuhitu bi amrihi almutafakkiruna. wanda suke tunani cikin ayoyin Allah ba su isa su kewaye ba su sano iya matakal al'amara Allah mi yake nihi da haka sai mallan yace ma ya tabirul mutafakkiruna bi ayatihi su wannan masu tunanin suna tunani ne suna lura da ayoyin Allah ne kadai wala yafakkiruna fi ma hiyati zatihi wani nuska zaka ga sun baka ma iya ko fi ma hiyati zatihi to fi ma hiyati zatihi basu isa ba su yi tunani a cikin mi haƙiƙanin zatin Allah subhanahu wa ta'ala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bash basu isa su kewaye su san wani abu ba su kewaye su san komai ga ilmin Allah ko su san wani abu daga cikin ilmin Allah sai abinda Allah shi karan kanshi ya ga dama wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ay kursiyyun Allah kujeran Allah ta mulki ta yalwaci sammai gaba ɗaya guda bakwai da kasai guda bakwai wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye wannan dinnan samman daga kasai guda bakwai ba su gagara Allah ba wa huwal aliyul azim Allah shine madaukaki mabuwayi mai girma wannan kenan kashin bakin fasara kenan mala yace ma laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un ka sani Allah subhanahu wa ta'ala bai da farko babu farko kace ga lokacin da Allah ya fara amma zaka ga makhluqatu na shi duka akwai lokacin da ya fara lokacin da ya kage su misali sammai da kasai Allah ya ce menene mun halitta sammai da kasai fi sittati ayamin wa ma masana min luhub san kuma awalan yarul ladina kafaru ko anna samawati wal ard kanata ratqan fa fatahnahuma sannan halitta menene dan adam wa bada khalqal insan min tin halitta komi Allah shi ya kage shi zaka samu komi yana da farko to amma kace ina ka nemi farkon Allah babu shi duk abinda aka ce yana da farko ya nuna kenan cewa kamun ayi shi babu shi ko yanzu misali anan cikin masallacin nan mu da muke cikin masallacin nan wanda muke kallo kan mu huta waje akwai su malam babba nan da shekara 40 akwai ma'ana malai hayya ne da ya girme mu shi ma bai kai 40 ba malai hayya ba wanda ya kai 40 ana anan in ka zo a 40 babu kwata kwata kenan mun kasance hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin wani zamani daga cikin zamani bai zo ba mutum ba wanda babu shi kwata kwata an gane ko babu kenan duk abin da kaji an ce ga farkon shi to ya kasance a da babu shi to Allah subhanahu wataala babu kamin shi mun fahimta kamin Allah babu wani abu kenan babu kamin Allah shi daman azali ne tun fil azali tun da ake kawai Allah babu wani abu kamin shi an gane ko wala li akhiriyatihi inqida'un sannan duk abin da kaji an ce komai yayi farko in ji Hausawa suka ce yana da ƙarshe an gane ko komai yayi farko yana da ƙarshe to Allah babu ƙarshe a nashi anan zaka ga a cikin malamai akwai wanda ya kawo wata mas'ala anan yace to wani zai iya tunanin yace ai yanzu in mun mutu mun tashi aljanna khalidina fiha abada haggaman abada in ji Hausawa babu yankewa ko wuta khalidina fiha abada har abada babu yankewa ko sai malai yace to amsar da zaka bada anan shine su wa'annan aljanna da wuta da wanda suke cikin ta muna aljanna insha Allah da mu da muke cikin aljanna da su da suke cikin wuta za a kasance zan mu kasance har abada dan Allah yayi niyyar barin mu har abada shi ya tsaida mu an gane ko mun fahimci wannan suna tsayuwa ne da dan Allah subhanahu wataala ya tsaida su har abada ba suna tsayuwa bane da karan kansu a bal bi'iqa'illahi lahum dan Allah ya tsaida su ne shi kuma Allah subhanahu wataala yana yana nan wanzu ne dan karan kanshi shine da karan kanshi yake wanzu an gane ko kenan su akwai wata first frame da take rike da su ta tsaida su aljanna da wuta da wanda muke cikin aljanna da wanda suke cikin wuta Allah ne ya yarda suka tsaya haka amma kasancewar wanzuwar Allah subhanahu wataala ba ta da mi ba ta da wani abu tsaye ne yake da zatin shi subhanahu wa ta'ala. Anan, in muka ce zatullah, an gane ko? A sha'anin aqida, in ka zo kai da bayanin ka na Hausa, bayani Hausa, Hausa bata huddo abin da zata ce mai zati ba, da Hausa dole ka fassara shi a matsayin zati. An gane ko? Amma wasu daga cikin sifatullah, an gane ko? Misali da Allah ya ce menene huskar Allah, zaka fassara shi a huska, baka fassara shi a rahama, baka sauyawa. An gane, ba ta wili. An gane ko? Shi ma zati dan malamai da Hausa, malaman Hausa suka ce dan ba a samu kalmar da ta yi daidai da zati ba. Mun fahimta ko? Mu yanzu ai misali in muka ce zati, in zaka fassara shi da Hausa, me zaka ce? Gangar jiki. Gangar jiki. Mun gane ko? To sai malamai suka kawo cewa shi zati zaka bar shi a matsayin shi na zati, saboda akwai wasu kalmomi da Hausa wadatar tabata isa bata samu wadatar Hausa tar guda a bangaren Larabci. In ka dauko lugha Hausa a Larabci, lugha ce faqira. Mun gane ko? Tana buƙatar jari kalmomi. Mun fahimta? Saboda akwai abubuwan da yawa da yanzu misali in ka dauki duk da dai su wannan zan buka su, amma akwai bambanci. Misali kallo da lura, akwai nazar ko akwai basar, akwai kuma mi da lura, da kuma menene lura daga zuciya. A zaka gani cewa da Larabci sun yi yawa. In ka dauki misalin bakin ciki da kuttu da takaici, a Larabci sun yi yawa, alhammu wal huzn wal karb wal wanene. An gane ko? Ko mi banji soyayya? A Larabci zaka samu soyayya da kala kala, magana a ce menene kauna da wanene da menene da sunayen ta da yawa. Amma mu in ka dauki soyayya da kauna ta gare ko akwai wani abu? In ka dauki misali wuka da Larabci tana da kusan suna 70. Wuka dai wannan. In ka dauki zaki yana da suna nawa? Amma yanzu duka in ka bambanta misali wurin Larabawa, zaka ga cewa akwai dan bambanci ko kadan ne. Mun gane ko? Sunan shi dai ne, amma zaka samu dan bambanci ko kadan. Ku kuma da Hausa da mu haɗi kawai kaza ne. To a bangaren zatin Allah, yawa daga cikin malaman aqida sai suke cewa da Hausa ma ka fassara shi da me? Zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Baka ce gangar jiki ba, a baka faɗi. Sai ka ce zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan zaka ga cewa su aljanna da wuta da wanda suke cikinta suna tsaye ne dan Allah ya tsaye da su. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana wanzu ne da zatin shi. Kenan laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un. Shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ma huwal awwalu, shine na farko, wal akhiru, shine na ƙarshe, shine na farko wanda kamun shi babu wani abu, wal akhiru, shine na ƙarshen da bayan shi babu wani abu, shine kawai, waz zahiru, shine wanda yake madaukaki babu wani abu sama gashe shi, wal batinu, shine yake maboyi wanda yafi kowa boyewa. An gane ko? Wa huwa bi kulli shay'in alim, shine mafi sani akan komai. Shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan magana, wanda yafi kowa sanin wane ne Allah. A cikin addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mashhura, Allahumma antal awwalu falaysa qabluka shay. Allah kai ne na farko, babu wani abu kamun kai. Wa antal akhir ko falaysa ba'duka shay, bayan kai kun babu wani abu. Wa anta adh-dhahiru, Allah kai ne wa menene madaukaki, falaysa fawqaka shay, sama da kai babu wani abu. Wa anta al-batinu wa laysa dunaka shay. Wannan kaga Annabi sai ya fassara maka huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, da addu'a mashhura wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo ta. An gane ko? Sai malam ya ci gaba da ce ma wala yablughu kunha sifatihi al-wasifuna, masu sifantawa ba su isa su gano ba hakikanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiku. An gane ko? Kenan ba su isa su gano ba hakikanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake. An gane ko? Na'am. Cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi madaukaka wanda in Allah yace yana da kaza ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zan mu yarda Allah subhanahu wataala kana da kaza amma ba namu bane mu gano mu yi bincike ya kazan da yake saboda Allah subhanahu wataala bai hada mana bayan da yake Annabi bai hada mana ba in muna so mu hakura in mun shi aljanna zan mu gani saboda lil ladina ahsanul husna wa ziyada wanda suka shiga aljanna za su samu aljanna suka kyautata za su samu aljanna wa ziyada ziyada shine karin ganin Allah subhanahu wataala Allah nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku lalle za ku gani ubangijinku kamar yanda kuke ganin wannan watan daren Badar ba ku isa wani ya kare mu wani ba an gane ko in kana son ka san hakikar sifa Allah ka jira aljanna bakka kwasamtawa la jidda wala nidda wala tashbiha wala tamsil ka aje wannan kaida ne baka ce sun fi baka ce karkace ba walillahi almasalul a'la ka doka mun muhallitan Allah yau sai nace ma huskar ka irin huskar buri ai kaga buri yayi kama da mutum karin magana ne to amman yaban ka ne ko zagin ka ne fa ma baluka ka hada kai ku kai halitta ne shi halitta Allah ne kuma ma kun danyi shigen mata wannan Allah mana gafara to kai ka dauki siffa ka kuma ka hada ta da Allah kaga ai abin sai ya girmama akan ka kar ka kuskura karaya akan ka cewa wata sifa daga sifa Allah haka take a'a Allah ya ce yana da mi qadam a cikin hadisi mun yarda Allah kana da qadam diddige Allah ya ce yana da mi hannaye guda biyu bal yadahu mabsutatani in ji annabi kuma yace mana hannayen Allah guda biyu duka dama ce kan kai tunani hannu irin naka wannan zaro zaro gashi nan dai ga kamar shi a'a wani sifa ne daga cikin zatin shi subhanahu wataala ya zaba yace mashi sunan shi haddu sunan shi hannu kuma ka dora wata kaida aka ce al ittifaq fil ism la yadullu ala al ittifaq fil ma'na suna yana iya zuwa daya amma ma'ana bai zuwa daya fi sabilillah idan kada idan sabro ai ka san ba dai bane ba eh amma ido ne misali misali mu zo cikin jinsi ba cikin jinsi misali ai mun san motoci ko mota mota ce amma wata motan mota ce wata kuma muna mota ce eh amma din me za a kira su mota sun hada suna daya amma dan shi ko a ce abin hawa yanzu salula salula ce misali amma ka tayi ni kwaina da wannan android ba sai ba abin hawa kace abin hawa ina da abin hawa mutum ne yana da jin nashi ko yana da jirgin sama nashi kai kuma kana da velo din mi gare ku abin hawa gare ku shikenan kuna da abin hawa amma to dai ne al ittifaq fil ism la yadullu ala al ittifaq fil ma'na Allah ya ce yana da kaza to Allah mun yarda kana da kaza ba ruwan mu da ya kazan ne yake in mun je aljanna Allah mun gani insha Allah a cikin wannan shine wata rana Imam Malik rahimahullahu alaihi sai wani yazo Imam Malik yana karatu yace ya Imam Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa yace Imam Malik Allah ya ce a cikin Qur'ani Ar-Rahman Allah ubangiji mai rahama ala al-arshi istawa ya daidaita ya daukaka a saman al-arshi sai yace to ya ne daidaita tashi ya ne daukaka tashi Imam Malik ya sadde kai ya tara zuha ya tara jibi a ruwaya Imam kanshi aje ya jima kuma ya tara jibi sosai ya dago kai yace mashi al-istwa ma'lum dan aka ce daidaita daukaka sama al-arshi ma'lum kowa ya san menene daidaita an ce daidaita afwan ma'lum kowa ya san me ake nihi da daidaita yace wal kayf majhul amma ka san yanda Allah ya daidaita wannan ba wanda ya isa yace ya san shi saboda annabi bai hada mana ba Allah bai fada mana ba yace mashi wal imanu bihi wajibun imani da wannan daidaita dole mu yi imani tunda Allah ya gaya mana wajibi ne dan duk wanda ma bai yi imani ba da ita ya zama kafiri dan duk wanda ya ƙaryata harafi ba aya ba kaga Ar-Rahman Al-Arshi ta aya ce ko wallahi menene karaman harafi a cikin huruful hijaiyya eh alhamza ko ko ita ce yar guntuwa zaka ganta wallahi ka kareta alhamza a cikin qur'ani ka kafurta ka kafurta babu tantama ba wani azo a ce ma wane ne wallahi ka kafurta mutlaqan abar kwalkwale saboda ka kareta wani abu da Allah ya tabbatar da shi wallahi muna ba mu da yaqini ba mu da abuwan shakka kai muna da yaqini cikakke cewa wannan qur'ani da yake hannunmu wallahi alazim shi da aka san ko annabi muhammad magana ita ce ta Allah ce subhanahu wa ta'ala muna da yaqini saboda Allah ya gaya mana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu baka isa ka kara ba sai Allah ya hudu an gyara shi saboda da ka gare ta abu daya shi yasa imam malik yace mai wal iman bihi wajib saboda aya ta tabbatar da shi sai yace wasu alu albid'a yace tambaya kan wannan iswa din ma kai bid'a ne yace ku hudda mana wannan dan bid'a ne shine aka yi hukunci da wannan shi wanda ya tambaya nan dan bid'a ne ku hudda shi dan bid'a ne isko imam malik imam yace ku hudda mana shi daga cikin majalisin mu imam malik kaga yace wannan bid'a ne ka tambaya dan me zaka tambaya ai linzami yayi karhin bakin kaza ka san linzami linzami shine abinda igiyar nan da ake sanya ma doki ana rike shi ana saita shi ai ka san bai shiga bakin kaza wallahi yayi karhin bakin kaza eh mana ba dai bane ba to ba abin tambaya bane ba kawai akwai abubuwan da ake ce mai dogum islamic yanda ka same su haka zaka yi imani da shi shike nuna cewa kai mu'minin ne ka kudurce a zuciya shike nuna cewa kai ka yarda ka rike shi a zuciya kuma ka fadi a wannan kun bakka da shakka bakka da tantama akan shi shine kawai wannan yana daga cikin cikakken imaninka an gane ko kenan babu ka tambaya sifar Allah kaza sifar Allah kaza a wannan bata shahi ka ba Allah ya ce yana da annabi ya gaya mana wallahi min yarda min yi imani ya yake ba mu sani ba muna jira zan mu gani insha Allah sannan kuma kamar yanda muka gani ganin Allah subhanahu wa ta'ala yahi aljanna dadi lillazina ahsanul husna wa ziyada shine za a ba su aljanna kuma a ƙara musu wannan dadin shi yafi aljannar dadi Allah mana muwafaqa kenan daga cikin abin da baka tambaya daga cikin misali sifofin shi kanka tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana sabka misali yana sabka sulusul akhir min al-layl ko ila sama'i dunya ba ruwanka da ya yake sabka waye saka kawai mun yi imani waja rabbuka wal malaku safan safa yayi wa ina ruwanka waye tambaye ka karambani kanka tambaya ya ne Allah yake magana wa kallama Allah Musa taklima ina ruwanka taya waye tambaye ka Musa an mashi da yaji yanda aka mashi aka ne to kai kuma kai da ba Musa ba ko mun yi imani khalas an gane ko ba ruwanka kawai shine abinda zaka yi wannan tunanin taya yake ba a saka ba kar ka yi shi an gane ko abinda ake so kai shine kai tunani cikin halittar Allah an gane ko akwai asar da Ibn Abbas marfu'an hasanahu al-Albani fi silsilati sahiha shine cewa an ka asar din tafakkaru fi makhluqatillah wala tatafakkaru fi zatillah ku yi tunani ku dinga tafakkuri ku dinga tunanni a cikin menene halittar Allah subhanahu wataala kar ku kuskura ku yi tunani a cikin zatin Allah an gane ko yanzu misali tunani da zaka yi a cikin halittar Allah subhanahu wataala wa fi anfusikum afala tubsirun ka duba karan kanka kai karan kanka kai tunani ka gani wai yanzu ga kanan kai mutum ne in kaga dama ka zamna ka nade ka kwanta ka dungune ka bude ka meke ka tashi baka tunani wake ta yadda wannan al'amuran naka gaba daya ai kai ka sani da ka gani ya ishe ka makhluqatillah da ka kalle su kai tunani ya ishe ka amma wala tafakkaru fi zatillahi asar marfu sahahu albani hasanahu albani an gane ko yace wala yuhitu bi amrihi almutafakkiruna masu tunani kai tunani ka tunano ka aje hankalinka ba za ka iya gane al'amarin umarna Allah subhanahu wataala shi al'amarin Allah da umarna Allah subhanahu wataala ya kaskashi bi akwai al'amrul kauni alqadari akwai al'amrul dini ash-shar'i alkauni alqadari wanda Allah subhanahu wataala haka ya yarda ya dora kaun din inma misali inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaga alkauni alqadari in yaso abu kawai sai ya ce mai kun kawai sai ya kasance an gane ko na'am al-dini kuma ash-shar'i inna allaha ya'murukum bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba umurnin da Allah ya muku na addini mun gane ko kenan tunanni da zaka yi kawai duk yanda zaka yi tunanni baka isa ka kewaye ka sani menene hikima Allah subhanahu wataala ba hakikanin al'amara Allah subhanahu wataala a cikin shi karan kanshi ko a cikin zatin shi ko sifatin shi ko ayyukan shi gaba daya baka isa ka kididdige ba yanzu ala sabil misal kai tunani akan rana rana kaga ai guda ce Allah ya sake ta a duniya take haskaka duniya an gane ko to kasan kaman kai ka isa ka gano mi iya hikimar kadir yanda Allah ya kadarci rana saboda mi Allah ya halice ta in Allah subhanahu wataala ya baka wani dai ilimi ka sani baka isa ka gano kashi dai cikin biliyon din hikimar da Allah ya sa aika ba yanzu misali rana an ce in kana shan rana tana kara ma vitamin D ko shukoki suna son rana kaza cholesterol komi da komi yana son rana to amma ai baka san ba iya wannan al'amarin kamar dan mi Allah subhanahu wataala iya karshen mi yasa Allah ya halice ta mun gane ko kenan shine yace ya atabirul mutafakkiruna bi ayati kai lura ka gane da ayoyin Allah an gane ko kar ka shiga cikin wannan din shi kar ka shiga kawai ka kalli aya Allah subhanahu wataala yanzu ne yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ka je ka kalli raqubi ka kalli ya aka halice shi amman kanka ce bi yasa aka halice shi kanka irin na wani wanda dan siyasa cikin kasashen nan makwabta yace shi bai gani menene ba bai ga amfanin halitta kuda ne yace ko menene ba samro ne yace ko Allah mana gafara shi mai ilimi mai ilimin zamani to ya za a yi ka gano a shi mai ilimin zamani a shi ko shi bai san shi karshen daƙiƙin dolan jahili ne ba na mutum ma tambaya yake hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ka gani wannan magagani suna iya hudda mutum daga milla gaskiya ka gani shine kalka kuskura ka dinga tunani me yasa Allah ya kaza a'a kai tunanin halittun Allah ya yi su inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahar la ayatun li ulil albab sai masu hankali zasu dinga tunani in ka gabar ka tunani ka gano wata hikima tunanin da aka sa ka haka idan ka gano hikima ne dan ka ga girman Allah dan ka kambama Allah dan ka daukaka Allah aka sa ka yi tunanin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ka aiko mai annabta sai aka ce wa kana yakhlu fi ghar hira yata'abbad sai aka ce yake ibada shi kuma ai ba sauko mashi ba sai aka ce wannan tunanin da yake shine ta'abbudin an gane ko wannan kenan kaga a cikin halittun sammai da kasai wannan aya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sauko mai wasu ayoyi a jiya wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha aw kama ja'at riwaya kai to ga wanda ya karanta wannan ayoyin bai yi tunani a cikin su ba ka tsaya ka kawai ka karanta inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar baka yi tunanin ba bi ake ni ayatul lil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna rabbana ma khalaqta hadha batilan alla ay baka kar halitu wa inna abubun ba akarkare a banza subhanak sarki ya tabbata gare ka allah faqina azaban nar allah ka tsare muka kare mu daga azabul huda wannan sai ulul albab suke wannan wanda suke ambata allah qiyama wa qudura ala junubihim sannan Allah subhanahu wataala yake fadi a cikin sauran ayoyi Allah ya misali yake cewa inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun ayoyi ne ga masu tunani inna fi zalika laayatin lilalamin inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun an gane ko duka wannan ka gani aya ce ga wayannan mutanen masu tunani masu mutane talikai gaba ɗaya wanda suka san suna ji wanda suke da hankali an gane ko akwai su da yawa a cikin Qur'ani wanda an baka dama kai menene na'am kai tafakkuri Allah ya ce sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim da sanu za mu gwada musu ayoyin ba a cikin sarari sannan a cikin karan kansu wallahi kana san ka ga ka ƙara gani ayoyin Allah sai ka shiga cikin jirgi kawai ka gani kai waka kanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ka tsaya ka dinga tadabburi a cikin ayoyin Allah wa fi anfusikum kai karan kanka ka kalli kanka akwai ayoyi wa fil ardi ayatul lil mu'minin a cikin ƙasa akwai ayoyi ka kalli ƙasar nan ka kalli kushin ƙasar nan can gangare can tudu can duwatsu can tsakuwa can wane ne can in kai je kai rami ruwa ya huto can kuma volcan ya huto can kaza ya huto can zinariya can azurfa can iranium can menene petrol ka duba shi kadai ya ishe ka aya an gane ko shin ba ku Allah ya ce ba ku tsayawa ku lura ku gani ba ku da hankali ku lura ku gani Allah subhanahu wataala ya mana gafara malai ya ci gaba da cewa wala yatafakkaruna fi mahiyati zatihi karda ka kuskura a cikin tunaninka kai tunani akan cikin hakikanin Allah zatin Allah subhanahu wataala an gane ko kakkace to Allah ya ce kaza to ya kazan yake a ba sa ka ba ba sa ka ba kawai mun yi imani mun yarda mun wuce wannan shine kawai cikakken imani kakkai shiga wani bincike sai yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha basu isa su kewaye su kiyaye wani abu daga cikin ilimin Allah ba sai abin da shi Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanar da su an gane ko ya sanar da su akan halshinan manzannai ko kuma Allah subhanahu wataala ya sanar da su akan ilhami ko kuma Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ya sanar da su an gane ko wannan yana nuna mana cewa tafsirin wannan Allah subhanahu wataala da yace ma mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'al fiha may yusid fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum salihin qum qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Allah subhanahu wa ta'ala da yace ce ma mala'iku zai kawo khalifan shi mamayi a ban kasa sai suka ce ya zaka kawo wanda zai dinga banna ya zubi da jini yayi kaza yayi kaza suka ce mu kuma ga mu muna tasbihi da yaban ka ubangiji muna girmama ka Allah ya ce musu ni na sa abin da ba ku sani ba Allah sai ya sanar da Adam wa'annan abubuwa da yawa da sunayen su da kayan ayyukan su sai ya kawo mu mala'iku ya ce to ku bani labarin wannan menene ku hada mana sunayen su mi suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana Allah babu ilimi banmu da ilimi wallahi sai abin da ka sanar da mu kenan duk yadda suka gani kana baka isa ka gano hakikanin me yasa Allah yayi kaza ba zai sanar da kai wani bangare a cikin ɗaya daga cikin dubu misali an gane ko zai sanar da kai ɗaya daga cikin dubu misali ko ɗaya daga cikin kaza ma abin makamancin haka amma kai baka isa ka gano hakikanin abin da yasa Allah yayi kaza ba kenan saboda haka baka isa ka kewaye ba ka san menene wato abin da yasa Allah subhanahu wataala yayi kaza ba sai abin da yayi Allah subhanahu wataala ya so ka sani na'am wannan kenan malai yace ma wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard kaga wannan aya ce ya dauko daga cikin ayatul kursi zaka ga malam duka bayanan da yake yi nan da yawa yana dauko su ne daga cikin menene daga cikin bayanin ayoyi ko hadisai yana da maraji'i ba molanka bane ya kawo ba irin kawai kawowa bane bai yi haka nan a yana da istidlal yana da abin da ya kawo wannan wasi a kursiyu samawati wal ard kursi kujeran mulki ta Allah subhanahu wataala ta yalwaci sammai da kasai mun san meye kursi ita ce kujeran mulkin Allah subhanahu wataala a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada mana girman kursi da girman al'arshi sai ya ce mana samman nan guda bakwai da kasan nan guda bakwai an gane ko a zo a dauko su a dora su saman kursi kujeran mulki ta Allah kamar ka dauko zubanya ne ka rasa ta cikin sahara mun gane samman nan guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ke cikin su ka dora su kan kursi kamar ka dauko zubanya ne ka rasa cikin sahara sahara ta san ka dora mata wani abu mun gane na'am an ga zuban ma yo amma san an dora sannan kuma annabi yace sannan shi kuma al'arshi gado na mulki na Allah subhanahu wata'ala in ka dauko kursi ka dasa ta a cikin gadan ita ma za ta zama kamar zobanya a sahara subhanallah subhanallah wallahi shi yasa aka ce kawai kai tafakkuri ka yarda kai imani a wuce wurin kwalwarka batta doka ba a yi ta bane ta doka an gane ko kawai kai imani a wuce wurin sannan wani hadisi an gane ko wa in kana wasu malamai suna ganin hadisin akwai akwal kan shi wasu kuma malamai sun yalwa sun saha hadisin sayyu akhrajahu na'am ibn abi shayba ko sun ce hadisi ne Albani ma ya kashi cikin silsilar sahiha hadisin yake cewa mal kursiyyu fil arsh illa ka halqatin ulqiyat baina zahril filat na'am falatin to gashi kuma wannan wanda yake nunawa akan cewa ita kuma kursi ya tabbata a cikin hadisi kuma shi ma na Ibn Abbas an gane ko hadisin Hakim ya rawaito shi shine ake cewa akwai magana kan shi yawa wannan hadisin shine suke cewa akwai magana kan shi Hakim ya rawaito hadisin nan hadisin Ibn Abbas shi kursi wurin inda mode kadamain ne kamar an gane ko wurin inda ake ashe diddige guda bi shine kursi din mun gane ko girman kursi duk girman ta wurin ku aje diddige ne to Allah subhanahu wataala ya kawo ai wani gafara kaga kenan wa'annan girman ta ne ake kwatanta ma da girman al'arshi dole wa'annan abubuwan kai tafakkuri kawai kai imani shine ake so gare ka kai bawa wala ya'uduhu hifdhuhuma wannan kursi wannan wasi'a kursiyyu samawati wal ard wannan sammai da kasan da kursi din da kiyaye su bai gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba walillahi masallu ala abaka misali abaka wani kwali a riki kace ka rike shi da hannunka ina ji kan ayyabat ka tarar sai ka saki wani abu ko sai ka aje to Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan ba abin da ya gagare shi a cikin mulkin shi kiyaye su Allah subhanahu wa ta'ala yana kiyaye su ta kowane hanya ta kowane bangare ya san me yake faruwa a cikin wannan din mun fahimta ko na'am yace wa huwa al-aliyyul azim Allah shine al-ali madaukaki fauka khalqihi gaba daya babu wani abu wanda yake sama da shi al-azim wanda yake komai girma babu abin da yake shi girma wannan kaga yana daga cikin manyan su ma sifat wato daga asma wa sifatullahi subhanahu wataala al-ali al-azim zaka gani aqida ahlus sunna wal jamaa duk suna na Allah subhanahu wataala akwai ya dambanu ya kumshi wata sifa daga cikin sifofin shi an gane ko al-ali akwai uluwa a ciki an gane ko wannan kenan sunayen shi sun dambanu wata sifa daga cikin sifofin shi Allah subhanahu wataala na'am Allah subhanahu wataala ya daukaka kuma shine wato wanda yake kowa girma wanda yake komai girma a cikin wato bayin shi na'am mala ya ci gaba da ce mami al-alimul khabir dan kaga zai ci gaba da baka wasu sunaye daga cikin sunayen Allah sai ya ce ma al-alim masani sai dai malamai sun ce nan alim abinda ya hi cancanta ya zo a wurin ne shine alim mun gane ko alim shine ya zo mutlaqan shi kuma alim sai an hada shi da wannan an gane ko sai an hada shi da wata wannan idafa kan shi baka roki Allah baka ce ya alim mun gane ko sai ka ce ya alim amma in alim zaka ce sai ka ce ya alimul ghaib wa shahada an gane ko amma alim shine sifa wadda tahimi ne ne tahigamewa yanzu zaka ga misali inna allaha bi kulli shay'in alim inna allaha alimun khabir inna allaha kana aliman khabira na'am to amma da aka zo alim sai aka ce ma alimul ghaibi wa shahada wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada kinan ne sai suka ce ka ce alim ka roki Allah da alim yayi zama cikakka yayi wadatuwa da ka roke shi da alim saboda alim ka sake shi mutlaqan shi kuma alim sai ya zama muqayyad mu fahimta mutlaqan ka sake shi alim masani kan komi alim kuma muqayyad ne mu fahimta al khabir sai ka ce gani kwararre ya zo daga sifa ta khibra an gane ko gani kwararre wanda ya san menene abin da yake koye wanda kuma duk abin da ya dora ya zama daidai yanda yake wanda komi daidai ne khabir kwararre kenan ya alamu ma yaliju fil ardi duk abin da yake shiga cikin ƙasa Allah ya san shi ya san komi bawatin wa zawahir shine kwararre wala yunabbi'uka mislu khabir sai kwararre kenan zakace na'am abin da ke shiga cikin sammai da ƙasa Allah ya san shi yace ma almudabbiru anan da yace ma almudabbir almudabbir bai daga cikin asma'ullahi alhusna amma kuma zaka bada misali shi Allah mudabbiru ne dan shi ma ya kawo a cikin qur'ani amma babu aya ko hadisi da san zuwa almudabbir yana daga cikin asma'ullahi alhusna kamar qadim alqadim kaga shi ma bai ciki amma kuma ma'anar tana nuna haka ai a cikin sha'anin addini baka kawo wa kace misali kace kawo ma'ana ce yo haka ne a Allah bai kira kanshi ba da haka sai dai ka kashi a sunan ma'ana ba a sunan Allah ba ai Allah ya yi ka sani shine ne ne mudabbir ne kun bai ce ma kanshi ba shi daga cikin sunan shi mudabbir ne amma kuma ya nuna shine mudabbir da Allah ya ce inna rabbukumul ladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arsi yace yudabbirul amr kaga ne sai ya nuna shike juya al'amari amma kuma bayya cikin menene sannan kuma da ayat da tace yudabbirul amra minas samai ila al-ard kenan bai nuna mudabbir yana daga cikin sunaye amma bai nuna yana daga cikin sunaye amma kuma in zaka bada misali mudabbirun an gane mu amma kanka kashi min asma'illahi husna tayi saboda Allah bai kashi ba annabi bai karar shi ba kamar al-baqi al-baqi ma bai ciki an gane ko amma kuma ai mun san al-baqi ne an gane ma'anar ta nuna albaki ne amma baka ce sunan Allah bane ba yace ma mudabbirul almudabbiru shine mai jujjuya al'amurra kullu yawmin huwa fi sha'n shike juya al'amurra an gane ko yace alqadir mai kaddara al'amurra an gane ko alqadir shine mai kaddara komi ya daidaita komi yanda ya dace an gane ko wannan kenan inna allaha ala kulli shay'in qadir akan komi yana da kudura kan shi koma menene ba kakka dauki maganin wayannan wanda suke cewa ainan kullu ba kulliya bace kullu juz'iyya ce lala wallahi kulliya ce inna allaha ala kulli shay'in qadir ala kulli shay'in qadir sans exception babu wani togaciya komi Allah yana da kudura akan shi mun gane ko komi sai kayi imani Allah subhanahu wa ta'ala yana da kudura cikakka kan shi inna allaha kana aliman qadira an gane ko sai yace ma as-sami' Allah mai ji ne ya tabbatar ma kan shi siffar ji mun yarda Allah kana ji bai yiwa kuma ka zo dibin jin naka irin nashi ne ko kuma shi irin kaza ne an gane ko ka dauki misalin Hawlatu binti Salaba da tazo tana ta isko Annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin Ummul Mu'minin Aisha tazo tana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tashtaki arsami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawji fi zawjiha wa tashtaki ila Allah an gane ko take jayiya da Annabi kan sha'anin mijinta Aisha tace wallahi ba komai ba take ji suna cikin daki suna daki kuma ka gane wa dakin Ummul Mu'minin Aisha dakin su na da ba irin na yanzu bane yanzu wani dakin shi akai girman masallacin nan eh dakin ummul mu'minin aisha da aka binne mutum uku ya cika da aka binne rasulullah aka binne umar aka binne wa aka binne abubakar aka binne umar ya cika sannan ka sani dakin nata annabi in yana sallah sai yayi mi ghamazaha ghamazani tace ta karuwa ya ko sai ya dan zungure ta in zai sujjada sai ta tattare kawawan ta in ya tashi sai ta suke kenan ka sani dakin dai menene karami ne
tana ciki, annabi yana ciki, haula tana ciki. Haula take kama annabi magana Aisha tace ba komai ba nake ji. Allah subhanahu wata'ala tin yana shi. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wal daga tan sama al'arshi Allah ya jiyo. Tashtaki ila Allah. To jin Allah baka isa ka kididdige baka ce ya ne a ba a sa ka ba. Kawai Allah ka ce kana ji min imani Allah kana ji. An gane ko? Al-Basir Allah ka ce kana gani mun yarda kana gani. An gane ko? Kenan ba irin ganin ka ba ba kaza ba kaza ba kaza ba. Hafizul Hakami rahimahullahu ta'ala cikin Sulamul Usul ila Ilmul Usul sai yake ce ma wa huwa alladhi yara dabibat zarri fi zulmati fawqa summi sakhri. An gane ko? Yace wa sami'ul lil jahri wal ihfati bi sam'ihi alwasi'u lil aswati. Yace wa huwa alladhi yara dabibat zarri shine wannan ubangiji wanda yake ganin sau na kwayar zarra. Mun gane me kwayar zarra muka ce microbe. To Allah yana ganin sau na tahiyar microbe. In microbe yana tahiya Allah yana ganin shi. Yace mami fi zulmati fawqa summi sakhri a cikin bakin dare saman bakin dutsi bakin kirin saman baki kuma yana ganin trace din. Ba yana ganin kwayar zarra ba trace din shi ma ana gani. An gane ko? Na trace na microbe. Yace wasami'un lil jahri wal ifati. Yace sannan shine mai jin abinda aka bayyana kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mai jin abinda ka boye. Can Allah ya ce mene ne? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ka a shahe hukuncin ko? Na'am. In kuka bayyana abinda ke cikin ranku ko kuka boye shi, Allah zai maku hisabi kai shi saboda ya san bi kuka boye. Ya san bi kuka boye. To bare abinda ka hadi wa sami'ul lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi alwasi'i lil aswati. Da wannan jin nashi wanda ya yalwata da duk wani sauti da zaka yi, kai sautin kadan, kalkai kadan, kai babba, kai menene, kalkai magana ma Allah ya sani. Mun gane ko? To kenan ba kiyastawa ba za kai ka ce ya dai jin Allah ya ne kaza kaza. Dan saura wurin kwanan nan sai dai mu wai kwanan dashi yau ina shi. Lokacin sallah ya yi. Kenan ina ji ne ya kamata mu tsaya As-Sami'ul Basir ko? Sai mu tashi daga nan ko? Dam. Balahi muna iya dawowa Al-Alimul Khabir. Sai ya dawo bakin gaba inda ya fara zana Asma'ullahi al-Husna. Ai kaga can baya ya maka mi tauhidur rububiyya. Ya maka tauhidul uluhiyya a cikin baya. Yanzu anan ne ya shiga cikin Asma'ullahi husna wa sifatihi. Kenan nan a ciki sai da ya fara ma da tauhidi duka asnaf na tauhidi. Wa in kan zaka ji cewa wasu malamai masu tsanin suke cewa ai a samu tauhidi Ibn Taymiyyah ya fara kasu. Yace tauhidi ya kaskashe uku. Aka ce a'a ka duba dai malam tun asalin a karkashe yake. Fara daga Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala yace mi harkon Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Menene alhamdu dukkan wani dangi da yabo da godiya da kambamawa da jinjinawa muke ka wannan ibada ce ko tauhidul uluhiyya. An gane ko? Lillahi ta kawo mi tauhidin can alhamdu ka kawo tauhidul uluhiyya ko dan kuma lillahi kaga kaka na asma dai yana cikin Allahu yana daga cikin asma Allah ko rabbil alamin rububiyya. Kaga Fatiha ayar farko ta raba ma tauhidi gida uku ayar farko. Amma akwai wanda suke yanka sai ai Ibn Taymiyyah ya fara kawo aqsamu tauhid ila Allah bana gafara. To ka san kawai sai dai mu ce Allah ba mu ilimi mai amfani. In mutum ya zo da wannan din shi sai hakuri ne ya kamata mu tsaya fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi. Kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi ya share shi daga girzan mu. Sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu dan dawo baya al-alim al-khabir al-alimul khabir.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابل برحمتك يا واحد القهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.